Kamar yadda ma'aikatar harkokin kudin Ghana ta yada a shafinta na kafar Twitter, tace bayan yarjejeniyar asusun lamuni na duniya wato IMF, Amurka ta jagoranci hanyar nuna amintuwa da Ghana a matsayin inda za a zuba hannun jari mai riba. Muna maraba da sanarwar zuba jarin dala miliyan 300 daga hukumar cigaban harkokin kudi ko DFC a takaice, don gina cibiyar bayanai irinta ta farko a Ghana. Cibiyoyin ADC na shirin fara aiki kan sabuwar cibiyar da za ta bada megawatt 10 a karon farko, wanda za a iya faɗaɗawa zuwa megawatt 30 a wani fili mai girman kadada 125 da ke birnin Accra. Kamar yadda Yakubu Lantam Abdul Jabbar, shugaban kamfanin fasahar zamani mai suna Colchis, ya ce gina wannan cibiyar a Ghana abin murna ne, domin cibiyoyin bayanan kwamfuta da ke kusa duk ƙanana ne, domin idan wanda suke amfani da su suka ɗauke, sai sun dangana da Afirka ta Kudu.
Inda ka duba data centers da ke garin Gada Nigeria da Ababe, sun zama enterprise level data center ne. They are not huge infrastructure and they take in terms of banking, in terms of electricity, in terms of e-commerce, in terms ya zama da data centers da muke use mostly a kasar England da South Africa ne muke use, wanda Microsoft, Google, the Oracle, the AWS suke provide muna wannan data center. Kuma dai ka duba wannan garuka yana da nisa inda za ka process data ka, shi yasa ya bari muna struggle a garin da in terms of cost of managing data centers.
Musa Inuwa, mai sharhi kan fasahar sadarwar zamani a nasa bangaren, ya bayyana muhimmancin cibiyar idan an kammala ginawa.
Mu a wurinmu wannan irin taimako shi ne taimakon da kasashe developing countries kamar Ghana muke bukata sosai. To shi cibiyar bayanai dai yana da muhimmanci a wurare dai daban-daban. To za ka duba wurin shafin tsaro kenan, irin wannan cibiyar bayanai zai taimakawa wato ci gaban jami'a na tsaro da kuma wurin tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasa.
Yakubu Lantam Abdul Jabbar ya ƙara muryarsa kan amfanin da Ghana za ta samu.
Amma dai mun samu wannan abu nan, gashi nan matasa za su samu aiki da yawa. Kuma dai ka duba kan da technology na tafiya, bangaren artificial intelligence ga messaging da muke use ga duka yana amfani da data center ne, ya kuma bari companies su iya su afford in terms of inda kana say cloud storage kamar maybe $500, yanzu abin da ya rage ka sai kamar $200 cikin kasuwancin mu, cikin sana'armu, za mu samu da cikin government za mu samu cigaba, ya kawo sauki cikin ayyukanmu.
Haka kuma idan an kammala sabuwar cibiyar bayanan, Ghana za ta kasance gurin zuwa ga manyan masu zuba hannun jari na duniya waɗanda suka dogara da aika bayanan kwamfuta cikin sauri. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.